أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبويا تبتغى الله سبحانه وتعالى الله نكوى مكومي wanda da ikon shi ne da amincewar shi ya sake kararta addu'ar mu a wannan rana ta 3 domin ci gaba da darasin mu na cikin wannan littafi na Al-Manzuma Al-Hadiyya ta Ibn Abi Dawud, wanda wannan shine darasin mu na uku ko na hudu a cikin littafin, darasi na hudu a cikin wannan littafin. Wanda yau muna 8 ga watan Zulqa'ida hijira, Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 443, wanda ya daidai da 7 ga wata na 6 watan Juin miladiya ta 2022. A wancan satin, wancan karatun da muka tsaya, mun gani irin yanda malam ya kawo mana mas'ala game da abin da ya shahi wato sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda malam yayi mana bayani tun daga fadar shi wa qul inna khayran nasi ba'da Muhammadin wa ziraahu qidman thumma Uthmanu arjahu wa rabi'uhum khayrul bariyati ba'dahum aliyun khaliful khayri bil khayri munjahu wa innahum lirrahqi la rayba fihim ala najbil firdaws bin nuri tasrahu sa'idun wa sa'adun wa ibn auf wa talhatun wa amir fihrin wa zubairul mumaddahu. Qur'an yake da matsala. Malam ya ci gaba da cewa wa kul khayra qawlin fi sahabati kullihim ولا تقطع عانا تعيب وتجره فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وبالفتح آي للصحابة تمدح. واتو دك وانا مالا ياكاو مسألة أكان أبن دي شاهي واتو متم مسلمي قمد صحابان النبي محمد صلى الله عليه وسلم منين أجي سوي زمنتو كاكسن تيتارا قمد مسألة صحابان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكا كما kam bangaren abin da ya shahi wato mutuncin su, kada ya zamanto kana taba mutuncin su, shine a ƙarshe malam yake cewa kul qawla wa kul khayra qawlin fi sahabati kullihim, wato ka fadi magana wadda take mafi kyawu a game da abin da ya shahi sha'anin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan su. Wala taqta anan ta'ibu wa tajrahu, kada ya zamanto kana mai kushewa, kana mai nutso, kana sukan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, kana aibanta su, kana kushe su. Wanda tun malam kun harko ya gado mana manya-manyan waziran Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine yace wazirahu qidman, wato shine Abubakar da wato Umar, sannan Usman, sannan Ali, sannan kuma bayan su wasu su zamanto sun zo bayan wato wannan, kamar yadda muka faɗa bayan su sai zamanto mutanen da suka cike asharal mubashirin fil janna, bayan asharal mubashirin fil janna sai kuma wato mutanen Badar su biyo bayan su, bayan mutanen Badar sai kuma ahlul bai'a su biyo bayan su, wato haka wato zaka gani falalar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wanda idan kana so ka duba wato inda zaka gani yanda tartibin su, Imam Ahmad bin Hanbal a cikin Musnad din shi, wato ya allafa Musnad din shi ne akan abin da ya shahi wato irin fada'il in sahabbai ko kuma tartibin wato matsayin su. Kenan mun gani wannan, shi yasa a can wato qasida ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko tace ya sa'ili an madhhabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yas'alu is'al اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل سيتي حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم فضل أولى وفضائل لكنما الصديق منهم أفضل ينشيما أمنزوما شديزو كان أبن دي شاهي بنغران صحابة النبي صلى الله عليه وسلم wato sai ya bayyana maka irin wato falalarsu kuma ya kawo maka irin wato mazhabin shi shine san wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya shahi wato ahlul baiti kenan duka wannan bayani ya gabata wato tun a wancan satin game da wannan yau insha Allah za mu tashi matashi yadda malam ya kawo mana ita ce baiti na 21 kenan nan ne ko malan yake cewa wabil qadaril maqduri ayqin fa innahu di'amatu iqdi ad-din wa ad-din afyah wato nan kuma malan zai yi mana bayani game da wata mas'ala babba ita ce imani da qaddara imani da qaddara wanda yana daga cikin manyan wato rukunin imani shine wato imani wato da qaddara wanda rukuni na shida daga cikin rukunin imani hadisin Jibril wanda Imam Muslim ya rawaito shi a cikin yake cewa akhbirni fa qala akhbirni anil iman fa qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir sayatimi wa tu'mina bi qadari khairihi wa sharrihi sannan kai imani da qaddara wato ta alkhairi ce ko kuma ta sharri kenan shine malan nan ya kawo mana mas'ala wato take ta abin da ya shahi wato qaddara shine he yace wa bil qadaril maqduri ayqin fa innahu game da abin da ya shahi qaddara wato da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddarta ma komi da komi ayqin ka samu yaqini ka samu tabbatuwa da dukkan abin da yazo sai yace ma fa innahu saboda shi wannan imanin ka da kaddara da yaqinin ka da kaddara shine fa innahu di'amatu iqdiddin yana daga cikin abin da yake kashin baya na addini wato yana daga cikin rukunai na addinin musulunci sai yace waddinu afyahu kuma addini wato addini yana da kwadi addini yana da wato girma addini wasi ne kenan nan mas'alar da malam yake so ya gani ma cewa imanin mutum tabbaci idan ka cika imanin kana so imanin ka ya cika sai ka yi imani da qaddara abu na harko da zaka yi imani da shi shine ka yi imani wato da Allah subhanahu wa ta'ala imani da Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana nan shi ya halice ka shi ya halice komi da komi kuma shi ya cancanta a bauta mishi da gaskiya babu abin da ya cancanta a bauta ma da gaskiya in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan abu na biyu a cikin hadisin wancan yace wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala kai imani Allah yana da mala'iku mala'ikun Allah basu da iyaka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san wato adadin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala ya ishe ka misali baitul izza a kowace rana sai mala'ika 70,000 sun je sun yi tawafi kuma sun tahiyyarsu in sun tai har abada har duniya ta tashi ba za su dawo ba wasu 70,000 za su dawo gobe tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya 70,000 ko wannan ba su kadai ba mala'ikun da suke sama ba kadan bane ba a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa affatis sama'u wa huqqa laha an ta'iq wato sama tayi ƙara tayi kuka ina irin abu ya cika ba yana yin ba abun ya nuna maka ya cika to sama tayi haka nan annabi yace kuma ta cancanta tayi wannan yace annabi sallallahu alaihi wasallama ma fiha mawdi'i qadamin illa wa fiha malak sajidan aw raki'an aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa babu a saman sararin samaniya daidai da daidai wajen taku guda da zaka samu a sama ba ce akwai wani mala'ika yana nan yama Allah sujada ko kuma yama Allah ruku'i ko kuma yana ma Allah wata bauta a sama gabaki daya sama nawa gare mu sama 7 adadin sama har zuwa ina take ka san inda karshen sama take baka sani ba to wa wannan in ka duba irin wannan sannan bancin wato mala'ikun da ake tare da su wato a cikin duniya banda wanda suke zauwa wanda in suka zo maka suke muraqabaka a kullun wanda su zo ma bayan sallar asuba gidiya asuba su tahidiri la asar wasu su zo haka yaumiyan ake haka mala'ikun da Allah ya sa suke kiyaye ka ya ishe ka misali kai dan adam yanzu sai ka zo ka kwanta nan kai barci wajen zaka gani da cinnaka ko da wani kiyashi ba samun wasu kaso suka shiga hancinka ka san kawa akwai wani wata kuwa da Allah subhanahu wataala ya sa take kare ka mutum in ya mutu yake kwanci aka bar shi a haka mun mintuna ne zaka ga deja kiyashi da wani menene deja sun fara shiga shi kinan deja nan ma ka san akwai wasu mala'iku wanda suke wato suke tare da kai a rayuwarka banda wanda suke rubuta aikinka na lada da aikinka na zinubi banda wanda suke zuwa suke su Allah ya turo su kawai yan mission ne yawo ne suke yi idan suka ga inda ake ambaton Allah subhanahu wataala sai su runga roka ma wannan wato bayan Allah subhanahu wataala su runga roka musu gafara Allah subhanahu wataala ya ji gansu banda kala kala mala'ikun da Allah yake turowa kala kala ne to shi yasa mala'ikun Allah dole kai imani akwai mala'iku kuma adadin su baka sani ba yaya suke baka sani ba wanda Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da sunayen su kamar a Qur'ani ko a hadisi ka tabbatar da su irin su Jibril irin su Mika'il irin su Azrafil duka wannan ka tabbata akwai mala'ika Jibril akwai dukkan wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wadi adadin su baka sani ba suna da fuka-fukai wani yana da biyu wani yana da hudu wani yana da yanda Allah subhanahu wataala ya halice shi da shi Jibril alaihi salatu wassalam yana da fuka-fukai nawa a lala Jibril nawa yake da na'am 600 Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ganshi ya bude duka fuka-fukan shi lokacin da zasu yi mi'raj Isra'i da mi'raj Jibril alaihi salatu wassalam sannan mala'ikan Allah subhanahu wataala ba wai wata karamar kuwa bace ba wai a dauka wai wani karfi ne mu duba mu gani mutanen Annabi Lot ko mala'ika aka sai duka da birnin nasu gabaki ɗaya ƙasar ta su akai sama da su akai sama da su aka ce yadda aka ji kukan zakara a sama yanda akai san kuma aka rufe su haka ba tare da wani abu ya rage wani abu aka badda su to wannan irin ƙarfin mala'ika kenan wanda junubar rantana runduna Allah ba runduna wace kadai ba wai mala'iku bane ba kadai a ce wani runduna Allah subhanahu wataala wani dan karamin abu sai ya zo ya dame ka ka san cewa Allah subhanahu wataala yana da runduna babba kenan dole kai imani haka wa rusulihi haka kai imani da abin da ya shafi manzannin Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya aiko ma'aika duk kai imani da su idan ka ƙaryata manzo ɗaya kamar ka ƙaryata dukkan annabawa ne gabaki ɗaya dole kai imani da wannan haka kuma wal yawmil akhir da ranar lahira kamar yanda wannan fasalin da muka shigo ko kuma na gaba wannan muna magana akan qaddara na gaba zai kawo mana bayani akan ranar lahira dole kai imani da ranar lahira bayani zai zo insha Allah haka malam hi a ƙarshe ce wal qadar khairihi wa sharrihi kai imani da qaddara ta alkhairi da ta sharri dukkan abin da ya same ka na alkhairi ne to ka mai da shi ga Allah subhanahu wataala cewa gashi nan wannan abin alkhairi ne kada ka yi irin na wato masu kafirce ma wato ni'ima irin abin da ya shahi Qaruna yake cewa innama utituhu ala ilmin indi da Allah subhanahu wataala ya bashi wato ni'ima kenan idan Allah subhanahu wataala ya baka ni'ima abin da yahi shine wato ka gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'imar da ya maka kamar yanda mun ga maratib na godiya ga Allah subhanahu wataala haka idan wani abu na musiba ya same ka to kai matukar hakuri ka dau juriya akan wannan musibai ka mai da lamarinka ga Allah subhanahu wataala sai ka gani Allah subhanahu wataala ya baka lada akan wannan saboda batta yi wa rayuwarka ta mummuni ka cika mummuni dole sai an jarabce ka Allah subhanahu wataala yana fada da yawa a hasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun shin yanzu mutane sun suna zaton cewa kawai dan kunce kun yi imani shikenan kawai a barku ba a fitintine ku ba sai lokacin da kake tunanin imanin naka ma ya kai zaka ga wata babban musiba Allah ya jarabce ka ya gani shin haqqan imanin naka da gaske ne ko kuma wato da wasa ne Allah subhanahu wataala ya samu iya cinye jarrabawa kenan dole ya zamanto kai imani da qaddara wannan hadisin na Umar yana da kissa wanda wasu daga cikin magabata sun zo sun tayi rihila zuwa haji sun tayi haji sai zamanto suke cewa ina ma su samu wani daga cikin safan annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya zamanto ya musu mushi tambaya akan abin da ya shafi kaddara saboda a sun a wajen su akwai wasu wanda suke inkarin kaddara cewa ai al'amari unfun ne al'amari kawai nacir ne yake tahiya da wasu abubuwa ana kore abin da ya shafi wato kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala sannan hadisin yana da tsawo hadisi ne mai kitabul iman imam muslim ya huddo shafar hadisi na farko shi ya huddo wannan hadisi kenan dai a gurguje kaddara kuma tana da wasu maratib guda hudu kamar yanda wani malami yake cewa ilmun kitabatu maulana mashi'atu wa halquhu wa huwa al-ijad wa huwa al-ijad au kama kala da baiti guda ne ya gama wannan maratib din wato abin da ya shahi wato na kaddara kenan kai imani da kaddara ta alkhairi ce ko ta sharri daga cikin maratibin kaddara akwai al-ilm kai imani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ahata bi kulli shay'in ilma ga dukkan komi da komi Allah subhanahu wa ta'ala ya san dukkan abin da zai faru ya san abin da wato bazai kai abin da baka sani ba in ya warin ya zai faru Allah subhanahu wa ta'ala ya sani kenan dole kai imani da wannan Allah subhanahu wa ta'ala yana fada alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu alhamdu fil akhira wa huwa al-hakim wa huwa al-hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur wannan duka Allah subhanahu wa ta'ala dole kenan wannan martaba ta horko sai kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya san komi da komi dukkan abin da zai faru wato Allah subhanahu wa ta'ala ya sani kamar yanda can annabi Luqman da yake ma dan shi nasiha yake cewa ya bunayya innaha intakum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah dukkan abin da kake yi Allah subhanahu wata'ala ya san da shi Allah subhanahu wata'ala yana ganin san tururuwa a cikin duhun dare a saman dutse kaga kai yanzu ko ba a cikin duhun dare ba ko a haske a ƙara ma da kowane irin haske na technology baka ce ba kaga san tururuwa a saman dutse to Allah subhanahu wata'ala a cikin duhun dare a saman dutse yana iya gani wato san tururuwa wannan ilimi na Allah subhanahu wataala kenan ilimin Allah subhanahu wataala dole wato kasancewa Allah subhanahu wataala ahata bi kulli shay'in ilma sannan abu na biyu shine alkitaba ai cewa Allah subhanahu wataala ya rubuta wato komi da komi lauhil mahfuz a lauhil mahfuz Allah subhanahu wataala can yake cewa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur wa kulli saghiratin wa kabirin wa kullu saghirin wa kabirin mustatar komi Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samawati wal ard inna fi dhalika fil kitabi inna dhalika ala Allah yasir shi yasa hadisi na abi al-as annabi sallallahu alayhi wa sallam yake cewa kataba Allah maqadir al-khalaqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sana wa kana arshuhu ala al-ma aw arshuhu ala al-ma wato Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abubuwa na kaddara abinda zai faru a duniya Allah ya riga ya rubuta shi a cikin littafin lauhil mahfuz kafin a halitti wato sammai da kasai da shekara 1500 bi 50 alf sana da shekara 50 alf sana a wata ruwaya yazo bi 500 amma mafi yawa ruwaya da ta inganta bi 50 alf sana da shekara 50 Allah subhanahu wataala ya rubuta dukkan abubuwan da zasu faru da aka halitta alqalami aka ce ya rubuta ya tambaya me zai rubuta aka ce rubuta dukkan abin da kaza 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 hatta da zaman mu nan Allah subhanahu wataala ya rubuta mun san zan mu zo mu zauna nan kai ka zauna anan ni ina nan wannan yana nan wannan yana nan babu wanda ya sani ko mu san ba kuma me zai zo gaba sai wanda guda baka san ba me zai faru to wannan ilimin Allah subhanahu wataala kenan dole ya zamanto mutun yayi imani wato da ilimin Allah da wannan rubutu na Allah subhanahu wataala haka abu na uku shine abin da ya shafi wato almashi'a mashi'a Allah subhanahu wataala cewa dukkan abin da yake faruwa a cikin wannan rayuwa da mashi'a Allah subhanahu wataala abin da ya so ne yake faruwa ba abin da muka so ba wani irin wannan falasifa ko kuma suke cewa ai rayuwa sai lanacir kawai routine ne ake kawai rayuwar nan da muke kawai haka ne ake ta yi kawai an tashi ku kun mutu aje a ahi wasu asaniyoyi a ahi wasu amine ne to haka suke bari amma dai ba haka nan bane mutum wanda yake da imani ya san cewa biyuwa ya zamanto haka kawai ake tafiya ba tare da wato Allah subhanahu wataala kenan dole mutum ya zamanto yayi imani da wannan nan mashi'a ta Allah subhanahu wataala shi yasa yace wa ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin haka kuma Allah subhanahu wataala can yake cewa man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni kenan dole mutum ya zamanto yayi imani da wannan duk abin da zai faru a wannan rayuwa tare da sanin Allah subhanahu wataala ya san shi kuma ya san lokacin da zai faru in ya faru wato yaya zai kasance kenan wannan imani na abu na uku a cikin abin da ya shafi wannan in wato kaddara shine wani malami yake cewa ma shi ita kana wa illam asha wa ma shi itul illam tasha lam yakun خلقت العباد على ما علمت وفي العلم يجرى الفتى والمسن على ذا مننت وهذا خزلت وهذا أعنت وذات وذا لم تعن فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن يكاو أن بيتتك ينا كما يبوك الله سبحانه وتعالى وما شئت كان وإن لم أشاء الله سبحانه وتعالى أبندك سو شيني زي كسن تكودا فني باوا بنصوبا haka kuma abinda naso idan kai Allah subhanahu wataala baka so ba wannan abu ba zai faru haka ne wannan haka Allah ya halicci bayin shi akan abinda ya riga ya san duk abubuwan da za su faru na bayi a cikin wato abinda ya shafi ilimin shi haka wannan yaro ya je rayu ya je zuwa karshe ya mutu wannan ya tsufa wannan yana matashi wannan duka wannan Allah subhanahu wataala wannan Allah ya yalwata mishi ni'ima wannan Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi ya mishi tawfiki ya dawo yana fahimta addini sak wannan Allah subhanahu wataala ya tabar da shi duka wannan wato abin da ya shafi kenan abu na uku na mashi'a Allah subhanahu wataala abu na hudu shine akan abin da ya shafi imani da abin da ya shafi al-ijad wal khalq cewa Allah subhanahu wataala shine ya halicci komi da kowa Allah subhanahu wataala ne ya halicce shi Allah yake cewa Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil kenan dole wannan maratibin abubuwa guda hudu akan abin da ya shafi kaddara mutum ya zamanto yayi imani da su ya zamanto kuma yana sane da wannan wato abubuwa kenan shine malamin nan ya kawo mana akan abin da ya shafi imani da kaddara kenan kada ya zamanto irin muna inkarin abin da ya shafi kaddara kamar irin yanda wato wasu wato tariqoki suke wato inkarin wannan kenan aqida ta mutum musulmi shine yayi imani da dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya kaddarta shine yace ai kin ka samu yaqini kada wata shakka ta zo maka akan wannan saboda fa innahu di'amatu ikdidini wa dini afiyahu saboda wannan yana daga cikin gimshiki na addini yana daga cikin kashin bayan addini addini kuma abu ne wanda yake wato me yawa sai malam yake ce mana a baiti na gaba yake cewa wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran wala alhawda wal mizana innaka tunsahu abu na gaba malam sai ya kawo mana mas'ala kan imani bil yawmil akhir imani da ranar lahira kamar yanda can muka ga a wancan hadisin duka wannan baiti suka har zuwa baiti na 25 suna magana akan wannan shine malam yace wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran wala alhawda wal mizana innaka tunsahu wa qul yukhrijullahu alazim bi fadlihi minan nari ajsadan min alfahm tutradu ala nahri alfirdaus tahya bi ma'ihi kahibbi hamilil sayli idh jaa yutfahu wa inna rasulallahi lil khalqi shafi'un wa qul fi azabil qabri haqqun muwaddihu abu na farko malam yace wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran imani da ranar lahira da kuma dukkan abubuwan da ya shafe su idan aka ce ranar lahira ya hada tun daga mutuwa tun daga kabari da azabar kabari da ni'imar kabari da idan an tashi abubuwan da za su faru wato a cikin wato farfajiyar tashin alkiyama da kuma abinda zai faru har zuwa wato cikin zuwa cikin aljanna da dukkan abubuwa hatta da abubuwa na alamomin tashin alkiyama suna shiga akan imani wato da ranar lahira kinan malin sai ya kawo mana abu na harko yace wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran kada kai musan akan abin da yake kana mai jahilci akan abin da ya shafi mala'iku nakir da munka wanda suke zo ma mutum a cikin kabari idan aka ce kabari me ake nufi da kabar al-qabr me al-qabr menene kabari da Hausa me in aka ce ma kabari menene kabari ha makwantai idan aka ce kabari menene kabari a shari'a me ake nufi da kabari ha ramin kabari ha gidan mutum na asali to a shari'ance idan aka ce kabari kabar ana nihin wato halin da mutum zai kasance bayan ya mutu saboda yana daga cikin ta'ifa wasu wanda suke musan azaba kabari su ce to yanzu misali ai an ce sai a ce sai an sa mutum cikin rami to kun za a je a mishi azaba kabari to wani zai mutu a sahara ba a mishi ba kabari ko kuma wani wata dabba ta cinye shi eh wani kuma a kone shi kuma indai mutumin kirki ne sai ni'imomin cikin kabari sun Allah ya sadar da shi in kuma mutumin banza ne azabar kabari dole sai an mishi wannan hakkun ne dalilai sun wuce a lissafa yana daga cikin dalilai tun a cikin alqur'ani akan azabar kabari Allah subhanahu wataala yake cewa mi annaru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma yaqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab wato Allah subhanahu wataala yake cewa wuta ce ake azabtar da su guduwan wa ashiya safe da mareci aina a cikin kabari me yake nuna ma sai fada Allah da tace wa yawma yaqumu sa'a ko wa yawma taqumu sa'a lokacin da alqiyama kuma za ta tashi adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adab haka hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yake cewa mene da yazo wajen wasu kabari ya gabata amma da ahkam yace innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir annabi yake cewa wannan ba abota kabarin wato ana musu azaba annabi yace amma ba wai ana musu azaba ba dan wani abu sai an bata abubuwan da yasa ake musu azaba annabi me yayi a lokacin ya ciro jarida ta abin da ya shahi icce ne da binu annabi ya sassa a cikin kabarin nasu yace la'alla Allah ya khaffafa musu azaba matakar wannan abin bai bushe ba kinan azabar kabari gaskiya ce akwai azabar kabari dole mutun yayi imani da azabar kabari dole kai imani sawa'un mutun a ce dabba ta cinye mutun to ba ya mishi ba azaba ko an ya mishi Allah zai iya mishi dalilai kuma sun huce a lissafa shi yanda mafi yawa irin wasu irin hanyoyi wanda suke inkarin irin wannan abubuwa abu da hankali suke sawa to sai su manta a baya yanzu lokacin da mutum da tun harko kai ka san sare cewa an yi wasu shekaru babu kai ka san adadin shekarunka misali shekarunka 20 kai yanzu kai karantanka ka san dai mulkon biya ake bende to a dai muldi ya kace aka aheka to an yi dai mul bakara to kuma ba a yi kuma ya aka yi kazo bancin wannan kahin kazo daga ina kazo cikin ma'aifiya a cikin ma'aifiya mutun yana ci yana sha daga cibiya ko to wannan lokacin da kake ci kana sha duka mutum ba yayi ba inkari sai ya ce a to kawai wannan kaza babu yanda zai to mala'ikun da za a turo tunda munkar da nakir mala'iku ne wanda za su zo ma mutum ba sunayensu bane ba kamar yanda yake magana wajen malamin cewa kamar siffar su ce saboda ai munkar ne za su zo ma a siffar da baka san su ba idan mutumin kirki ne za a zo ma da siffa wadda take mai kyau mutumin banza kuma zai zamanto wato siffa ta banza wadda za a zo mun shi yasa abin yazo da nakira saboda baka san su ba to cikin cikin ma'aifiyarka idan kura ta cinye mutum misali a ce to mala'ikun daga ina za su shiga cikin cikin kura su ma azaba su ma tambayoyi ya za yi to dalili kuma akan wannan to lokacin da za a busa ma rai dan hadisi da yace inna ahdukum tujma'u khalqahu fi batni ummihi 40 yawman nadfa yace summa yursalu ilayhi malak lokacin da aka tura malaika cikin cikin mahaifiyar mutum daga ina malaikan ya shiga to kenan zai iya shiga cikin cikin koda ina ne mutum yake za iya mishi azaba ba dole ba sai an sa mutum cikin kabari ba dole ba sai an sa mutum cikin ramin wannan kawai me yake ma kabar ma alal insan ba'da al-maut abinda mutum ya kasance bayan mutuwa kawai sunan shi kabari kenan malaika ya shiga cikin ciki na mahaifiya aka yi abubuwa aka busa rai yake tattalin kai bawan Allah kin kana cikin ciki kenan dole ya zamanto wato wannan azaba kai ma ka sanar da ita kamar dukkan abubuwa irin wannan jahilci yake sa mutum yayi inkarin su yanzu mu ba da wani misali yanzu wannan na cikin cikin mahaifiya akan ka huto ma kafin aje ga mutuwa akwai barci yanzu nan Malam Usman yayi barci ana muna zamna da shi ana karatun nan yayi barci kawai ya kwalka mu ga yana shasheka a ce lahiya ya ce wallahi an goshi suka biyo shi da kyale ya sha kare ya tashi da kai saboda ni a mahuliki yayi ku kuma gashi nan wani ba yana mahuliki ba har yayi guje ko kuma irin wanda ake cewa ayan balo su yi mahuliki ana wai bugo bugo ya buga kaushi da katanga to shi mi yayi mahuliki yayi har suna balo ko kuma malam wannan kai mahuliki yanzu gashi nan an tattara kudi daloli an baka ka cika mai el in ka tashi kawai ka rinka jikin wannan foto inda masallaci to yayi ka cigaba da istighfari wa kullu istighfiru rabbakum inna huwa kana ghafara to wannan kaga baka yi inkarin kenan duka al'amuran da ya shahi gaibi dole abinda shari'a Allah ya ce kaza za a yi to kaza dole ne sai ya yi dole kuma kai imani kai kodari kada ka sa hankalinka ka ce a to ya ne za a yi kaza a an yi wasu abubuwan da cikin yara nan na gida wani ya tashi cikin dare kawai ya ce akwai yaya shi ta kwace mishi kudin shi shi kuma mawliki ne kawai tana barci ya tada ta kawai ta ba shi kudin shi kuma mawliki ne kaga habiyan bai kai ba wayan da yake bambanta mawliki da kuma zahiri to kaga wannan a mawliki kenan dole in ka mutu akwai abin da ya shafi azabar kabari munkar da nakir za su zo maka munkar da nakir sifofi ne na mala'ikun wanda za su zo ma mutum cikin kabari annabi sallallahu alaihi wasallam za su ce za su mishi tambaya nawa tambaya nawa tambaya uku ba goma ba ko ba nawa bane ba a da dai ana wa'iza mata al'abd wa'iza mata al'abd to wannan dai ba ita bace ba wanda ake ma ita ce abubuwa guda uku tambaye ka man rabbuka man nabiyuka man dinuka to wannan abubuwa guda uku sune mala'iku za su tambaye ka waye ubangijinka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake fada cewa idan bawa mutumin kirki ne zai amsa musu Allah subhanahu wa ta'ala waye menene addinin ka addini na musulunci menene zai zaka fada game da wannan wanda aka aika ma annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaza da kaza da kaza shi sa Allah yake subbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa bil akhirah wato Allah subhanahu wa ta'ala shi yake maka tasbiti shi yake tabbatar da kai ka ba da amsar nan ba iyaka yanzu sai a zo a faɗi ma ya ishe mu misali dukan mu nan dalibai ne za a zo wata nan za a yi jarrabawa ka sha karatu a kawo a prep ta bace maka ko ba ta bace la'alla ya zamanto abinda ka duba na ƙarshe ma kafin ka shiga cikin ƙa'a kafin ka shiga cell ta examen shi aka fara tambaya ta warko ya bace maka to barantana taufiki ne na Allah ka amsa tambayoyin kabari muna roƙon Allah ya tabbatar da mu ya bamu ikon amsa wato tambayoyin kabari duk sanin ka in dai Allah bai maka ba dacewa to ba zaka iya amsawa sai dai ka ce mi a la adiri mala'iku kuma kana musu a baka sani ba a baka sani ba ko mala'ikan Allah subhanahu wataala shi aka ce idan yana baka kashin nan shi kamar kai ne ka samu wani abu kana jin dadi karshen abin jin dadin shi shi ya ba ma mutum kashi kaga shi kai yanzu mala aka kama abinci irin kaji da wani menene da menene kana ci lafiya lau kana kwance ga ruwa cikin ni'ima ga komi eske ka gaji amma a duniya duk da gaji yake cikin aljanna ba ka gaji ba to ai ba ka gaji ba dai a zahiri to shi mala'ika haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutumin kirki ne sai ya zaman to kuma an wassa'a mishi kabarin shi an wassa'a mishi kabarin shi shi kwanci irin kwanci na ango wanda babu mai tada shi sai wanda yafi soyuwa a wajen shi ita ce wato amarya ango ya kwanta yana barci waye zai tada shi ka san ba irin wanda kuke kwana bane tare ce kai 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 tashi 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 ba wannan bane ba to irin wannan barcin da ka san ba a tada ka ba da rikici ba a tada ka ba da wani babu nutsuwa eh kamar yanda malamai suke cewa an zo tada kan ma to kenan dole mutun ya zamanto yayi imani da azabar kabari haka abin da ya shafi ta ita ranar tashin alkiyama ba a san ba yaushe za ta zo can hadisin jibril yake cewa mal masulu anha bi alam min as-sa'i kenan shine kai imani da abin da ya shafi wato azabar kabari annabi sallallahu alaihi wasallama yake fada cewa azabul qabri haqqun wato azabar kabari gaskiya ne akwai azabar kabari akwai fitinar kabari wato mun bayani ya gabata anan mun yi bambanci tsakankanin azabar kabari da fitinar kabari fitinar kabari ita ce tambayoyi da za a mata azabar kabari kuma ita ce wato abin da ya shafi wato wanda ya saba ma Allah subhanahu wataala kenan wannan shine wato za a ma azaba a cikin wato kabari Allah subhanahu wataala ya kare mu daga abin da ya shafi azabar kabari kenan shine malam ya kawo mana wannan baitin yace wala tunkiran jahlan nakiran wa munkaran kare ya zamanto kai musan abin da ya shafi wato kana mai jahilci nakir da munkar wanda suke zawwa su tada mutum a cikin kabari sai yace mine walal hauda kuma kada kai musan wato al haud menene al haud shine tabki na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama yazo a hadisi yake siffanta al hauda in shi yake cewa tsawon shi kamar gurgurdan tahiyya wata guda ne haka kwadin shi shima gurgurdan tahiyya wato wata guda ne ruwan shi ruwan tabkin haud na annabi sallallahu alaihi wasallama yace yahi zuma dadi ruwa ne amma yahi zuma dadi sannan kamshin shi yahi almiski kamshi shi ruwan na haudin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace adadin wato ka'as adadin abubuwan da za ka sha makayin da za a sha ruwa yace adadin taurarin sama ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a wata ruwaya ya zo ya ce kwarin shi yahi madara ko annabi yake cewa man sharibahu dukkan mutumin da ya sha wannan ruwan to har abada shi da ishirwa yanzu ka ga dimi magana miki da ya ishirwa nke to shi in ka sha haud kai da ishirwa an huci an huci Allah subhanahu wataala ya sa mu sha tabcin annabi sallallahu alaihi wasallam haud amma akwai babban abu kuma akan abin da ya shafi al haud shine ka nisanci abin da ya shafi bid'a da kirkire akan addini saboda idan kana yin bid'a ina daga cikin sababin da mala'iku za su tare ka a hanyar zuwa tabkin haud akwai bambanci tsakanin al-haud da al-kursi al-kautsar menene al-kautsar menene al-haud na'am al-kautsar tabki ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa inna a'tainaka al-kautsar shi wannan al-kautsar a cikin aljanna yake amma haud shi kuma ba cikin aljanna ba yake wasu malamai suka ce al-haud korama ce take zuwa abin da ya shafi wato al-kautsar kenan da bambanci tsakankanin su annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi yake cewa li kulli nabiyyin haud wato kowane annabi yana da haud yana da wannan tabki annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada wato misalin haudin shi shine muka ce tsahon shi da fadin shi gulgudan wato tahiyya wato abin da ya shafi wato wata guda kenan shine haudin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma hadisan da suka zo akan tabbatar da al-haud na annabi sallallahu alaihi wasallama hadisai ne wanda suna da yawa hadisai ne wanda suke mutawatirai sai malam yake cewa mene wal mizan da kuma abin da ya shafi mizani sikeli ma'auni a ranar tashin alkiyama ma'auni sai an auna kayan a auna kayanka aikin ka kenan a auna ka kuma النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يكتب وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين أرانا تاشن القيامة إذا أكاو أزو أدورا أبن دي شاهي واتو سكيري ما أوني نمي نآرلج الله سبحانه وتعالى يكتب dukkan mutumin da ya zamanto yayi aikin kirki Allah subhanahu wataala zai sanya shi aljanna ladan shi kenan ya rinjayi zinubin shi idan ya zamanto kuma wato zinubin ka ya rinjayi ladan ka to wannan kuma sai a yi can da kai idan ya zo daidai wa daidai kuma kana can to zan za a rafi to Allah subhanahu wataala ya sa ladan mu ya rinjayi wato zinubin mu kenan wannan shine sikeli sikeli kuma na adalci shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin yanzu kai kazo zaka auna dawa gona ka daura ta tayi didi da dan kilan ka guda da ka aishi eske idan kazo ka hudda kwara guda zai motsa to na Allah subhanahu wataala ya motsa وإن كان مثقال حبة من خردل الله يتي أتينا بها وكفى بنا حاسبين بلقوتن دان قواي wannan da za dora ta askena Allah subhanahu wataala da za dora sai ya motsa kuma haka mutane sai an dora su suke ne a auna su shi hadisin Abdullah ibn Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai da ya hawo ta itaciya sahabbai suka gani kubrin shi dan siririn kubri gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam iskai dariya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin kuna dariya ne kamar da kubrin shi yace da za a dora kubrin shi akan sikeli na ranar tashin alkiyama da hiyarin jayi dutsun Uhud mutun zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake ka ganshi duke yake rintime ne a zo a dora sikeli a ranar tashin alkiyama fuffukin sabro ya hishi yauni kenan wai ba girman ka bane ba san za a auna a tawfikin ka da dacewarka akan addini shine wato ake dubawa akan nan kinan akwai sikeli ranar tashin alqiyama shi ma Allah subhanahu wataala zai dora faman ya'mal misqala dharratin khairan yara dukkan mutumin da yayi aiki wato gurgurdan kwaye zarra na alkhairi zai gane shi haka shi ma sharri wato abinda kai na kwaye zarra na sharri shi ma wato zaka gane shi Allah subhanahu wa ta'ala ya datadda kenan dukkan wannan abubuwa suna daga cikin abubuwa na imani da abin da ya shahi ranar lahira abin da ya shahi ranar lahira tun daga abin da ya shahi azabar kabari idan aka zo bayan kabari a tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a tashi khuffatan urratan ghulla za ka tashi babu kaya babu sallatu babu takalma haka za a tashi a farfajiyar ranar tashin alqiyama za a tahi Aisha har take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama shin yanzu da maza da mata a waje guda kuma a ce sintir Aisha Annabi yace ai al'amarin ya huce haka nan al'amarin tashin alqiyama ya huce wai ka san wato nan wai mutun ne a kusan ka ko kuma dabba ko kuma zaki ne ko kuma menene a kusan ka saboda tashin hankalin da ake ciki Allah subhanahu wataala me yake fada farkon suratul hajji ke cewa اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون تن yake cewa mine yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adhaballahi shadid to tashin al-qiyama abu ne wanda yake zai zo insha Allah lokaci ya riga ya gabata kenan zan musaya akan wannan baitin sai kuma sati mai zawa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu fatan abin da muka yi na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya shahe shi daga cikin zukatanmu ya gafarta mana Allah subhanahu wataala ya datar da mu da baki daya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين